lura da irin rawar da kafafen yada da labarai yake takawa wajen ayyukan fadakar da jama'a da dagewar su akan maganar adalci a sha'anin gudanar da mulki yasa majalisar dinkin duniya a shekarun baya nuna bukatar shigar da yan jarida a sabuwar tafiyar da aka sa gaba dan ganin an cimma kudurorin nan na ci gaba mai dorewa kafin shekarar 2030 mafarin wannan taro na CIMED inji shugaban wannan tafiya a Niger Usman Dambaji
wannan abin nuni da shafa mu samu kiyaye matalaka mu hake su da abin da ake cewa an dauka musu na kaulika zan mu zo ne mu yi tunani mu ci mu gamanta mu ga mu yan jarida ne matsayin mu kai dan fari ya kake so mu kama maka dan ka ci mu wannan gurin naka kanan ka rubuta da shi wannan mu kasan taron namu mu tuna gaba daya abin ya shafi Afrika gaba daya mu samu mu ga za a yi mu ci mu kama wannan gwamnati mu
misalai na rashin samun takamaiman sauyi a rayuwar talakawa a galibin kasashen duniya ba sa kirguwa saboda haka ya zama wajibi a baiwa kafafen yaɗa labarai damar su da ido sosai akan yadda ake tafiyar da harkokin kasa
ba wai zan mu tawatar da gwamnati bane da aka yi rangadi na wasu masu ilimi na gwamnati ta dake duniya cikin kasa 180 suka yi rangadi da suka nemi mutane suka ce musu kowa sai bai fata ya fadi rashin lafiya a cikin Afrika tun da aka fadi rashin lafiya kaga arkani kaga kenan shi ma kudin ne kamata a ci aiki sama shi ruwan sha babu lakwal babu an ka duka harkar security harkar tsaro an bu mu kama musu ba abun bayyani sai mu sa rudani a cikin abubuwan kinin gara mu kama musu sai a samu a cigaba
yan jarida daga kasashen Afirka kimanin 15 ne ke halartar wannan taro na karawa juna sani kuma a cewar Alain Asogba na jamhuriyar Benin lokaci yayi da za a dama da yan jarida a kowane fanni na harkokin gudanar da kasa a maimakon a dauke su a matsayin manema labarai kawai
a lokacin da zo participate a la prise de décision a avoir qu'est-ce que tu fais
jami'an fafutuka na kungiyoyi masu zaman kansu sun bayyana gamsuwa da wannan sabon yunkuri da suke ganin zai ba da dama a kauce wa tarnaƙin da aka fuskanta a shekarun baya lokacin da majalisar dinkin duniya ke kokarin cimma muradin karni Abdul Mamman Lokoko shine shugaban kungiyar farar hula ta Rosen
harkan nan ba ta harkar siyasa bace harka ce ta kan kasa ko mu zage damtse mu yi aiki kasar mu ta ci gaba ko kuma mu kiya shikenan kasar mu ta lalace to dan haka dan jarida in kun ga gaskiya ku haɗe ta ko da ba ta yin mutun daɗi ne ko mai kanci ne ko wani iri ne don haka muka son a dama da ku kuma a ba ku incinku incin kansu shi ne ke kawo kwanciyar hankali cikin kasa shi ne ke kawo cigaban kasa
sakataren ofishin ministan watsa labarai Abdullahi Kulibali da ke jawabin buɗe taro ya yaba da wannan yunkuri da ya ce ya yi daidai da abubuwan da gwamnatin Nijar ta sa gaba a GB Alhamis ne ake rufe wannan zama da wata sanarwa mai dauke da shawarwari zuwa ga gwamnatocin duniya Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.